يا الله يا الله مهوكا الله نيكي لينا روكا بروتكا تهك بيبا كودا مها تنبيا نيكيدا كودا مها تنبيا نيكيدا.
Hannayen shi kuma nuna mana cewa a can ana ɗiban jini, kuma sai muka duba hannu muka ga ya yi baki sosai har da wani tabo da bamu san da zai da ma ciwo a wurin, ciwo haka a buɗe.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da kowa shirin domin iyali. Alheri Grace Abike muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin yaya ta faifan bidiyon cin zarafin wata mace da ɗan majalisa mai wakilta Adamawa ta tsakiya ya yi. Shirin domin iyali ya karɓi bakuncin Dr. Hannatu Ayuba, likitiya a babban asibitin ƙasa da ke Abuja, da take zargin cewa an yi wa ɗanta kurma ɗan shekaru 6 fiye da da gasa mashi aƙuba a makarantar kurame ta gwamnati da ke Kuje, Abuja. Zargin da ake samun bayanai masu karo da juna tsakanin jami'an asibiti da 'yan sanda da kuma ma'aikatar ilimi ta tarayya. Bayan gabatar da kakin farko na bayanin nata, kuma muka sami labarin cewa hukumomi sun kai ziyara ba zata makarantar, sai dai kawo yanzu ba mu samu wani ƙarin haske dangane da abin da ya biyo bayan wannan ziyara ba. Ga ci gaban bayanin da ta yi wa wakiliyarmu Madina Dauda.
Hannayen shi kuma nuna mana cewa a can ana ɗiban jini, kuma sai muka duba hannu muka ga ya yi baki sosai har da wani tabo da bamu san da zai da ma ciwo a wurin, ciwo haka a buɗe. Muka yi ta mamaki yaya haka. Ya je gida, ya je cikin kayan akwatin na kayan asibiti na first aid. Sai ya ciro sirinji, ce ga shi irin a can babba ake ɗiban jini shi ne, ake zubawa a kofi, akwai babban su a can.
A jajalin jikin shi a zuba a kofi?
Eh, haka ya mana bayani, shi ana zubawa sai a miƙa wa babban, sai babban ya sha. Yana muna jin abin nasa, muka kasa bacci daren nan, sai da safe muka tashi muka wuce makaranta. Aka haɗa mu
kuka je makarantar
nasu? Makarantar na, eh, saboda ya mana bayani ya nuna cewa kamar seniors in su ne, kamar manyan su ne a cikin hostel inda suke kwana. Sai muka ce to, tunda hakan ne bai mana maganan bayanin cewa akwai malami ba, sai to goma mu je wurin principal din mu gaya mishi, kila wasu yaran suna abubuwa da ba a sani ba. Da muka je muka gaya wa principal din tare da shi da iyaye biyu da vice principal da harshi mai duba su a hostel din, da muke waje ya gaisa da mu lafiya, muka gaisa yana magana, muna shiga cikin office din principal, ba mu masa bayanin haka. Sai principal din ya ce ya gode da wannan, yadda muka gaya mishi wannan zai duba, zai tabbatar ya duba ya yi binciken nan da kyau. Shi dan Allah kada mu gaya ma police, in an gaya ma police ya nuna mana hoto a saman kan shi, ya ce ga shi fa wannan principal din da ne shi ne kafin shi ya karɓa hannun shi. Ya ce principal din nan fa an samu wani damuwa. Da principal din ne sai ya je kira police. Yaran nan suka hauka shi suka masa duka har ya suma shi ga koma ya mutu, motar shi ma suka babbata. To da ya faɗa haka,
shi principal din ke baku wannan labarin?
Eh, sai tsoratar da mu. Sai muka tausaya mishi, kuma don ya ce shi sauran shekara ɗaya zai ritaya, don Allah kada mu kira mishi wani damuwa, saboda haka shi zai duba a hankali, zai yi binciken mai a hankali, kada mu kira police.
Ya sunan principal?
Mr. Onoja. Sai muka ce to, sai muka amince kuma da shi, saboda muna masa kallon tun da shi ya riɗe da ya duba yaran nan, zai san yadda zai biyo da su, wato deaf psychology. Kwace bari mu bi a hankali. Sai mana, sai roƙe mu, sai ce don Allah duk abun da za a yi mu yi amfani da PTA na makarantar, wato ƙungiyar iyaye da malamai. Sai muka ce to, a gabanmu kuma sai yana ta mai duba su a hostel ɗin tsawa, yana ta masa faɗa abu haka na faruwa, baka taɓa faɗa mana, baka taɓa gaya mana ba. Shi malamin haya da kuma muka gaisa da shi a waje magana, a gaban nan da ake faɗa ana tsawata mishi ana tambayi, sai kuma ya yi shiru, bai ce eh ba, bai ce a'a ba. Principal na ta masa faɗa. So daga baya muka ga kada fa suna ta mana acting ne fa, yana ta faɗa shi bai ce eh, bai ce a'a, cewa ana abubuwa a hostel ɗin nan ba. Sai muka ce to bari mu masu benefit of the doubt dai. Sai ya ba mu number PTA chairman. Sai muka buga wa PTA chairman, muka shirya za mu haɗu da shi the next day. Washe gari. Sai muka haɗu da shi a can wurin family medicine a can National Hospital inda ake duba Imran. Sai ya yi mana bayani, ya ce shi ma kai ke fama da 'yar shifa, tana ta faman ciwon ƙoda, yanzu haka take kwanciya a cikin wani lokaci har wata daya haka shi da iyalin shi take ta fama ita saboda makarantar nan ne toilet din su ba hayan su ba tsafta akwai damuwa a wannan makarantar wallahi nace a to dana da yazo na tam daya ma ga abun da ya faru Allah ya kyauta yanzu ina tunani sauran yaran kuma to ya suke fama kenan me suke gani kenan nace kai Mr. Vincent wato shi PTA chairman gaskiya ga mun ne duba mu taimaka ma yaran nan saboda shi principal a ran da muke masa wannan karan ya mana complain cewa ai ko kudin abincin yaran nan a bashi ma ya karba domin mu san da aka mana bayani muna ajin yana 100 don shi a sayi ma Imran shinkafa da miya ciwo kowane safe saboda abincin kalace na safe ba su samu wai sai wuraren karfe 11 to kaga yaron dake boarding da safe zai tashi da ɗan jin yunwa ba daman ka ci zaka bar yaro haka har karfe 11 to haka muke ajiye naira 100 kowane rana saboda a sayi mai shinkafa da miya sai kuma shi ya
wa kuke ba kudin sayan shinkafa da miya
akwai guardian din shi wata malaman su ita muke bayarwa da Allah ya taimaka ana sayan mishi abinci don kada ya zo na da yunwa
to ita lokacin da ake daukan Imran ko kuma ai irin wannan abin da shi a cikin wurin kwanan su ita tana ina
ita tana koyarwa amma ita gidanta na wajen makarantar ne kuma mun tambaye Imran me yasa bai gaya mata ba me yasa bai nuna mata ba sai ya ce wai ai in ya nuna mata za su kashe shi saboda haka shi bai taba mata bayani
a cikin makaranta kenan yana tsoro
eh yana tsoron gaya mata haka nuna mata bayanin ga abin da ake mishi to shi principal ma ya kara mana a PTA meeting ya kara nuna bacin ran shi akan yadda iyaye ba su biyan kuɗin sola saboda haka tunai tunanin to kar yaran nan fa suna zama cikin duhu kuma wato hakan ne suna zama cikin duhu mun siya ma Imran flashlight har hudu sai ce ya bata haka muke siyan flashlight ko da yaushe to da ganin haka sai na ma tunshi PTA chairman bayani gaskiya PTA chairman fa dole mu tashi mu taimaki yaran nan mu duba mu gani nace gaskiya mu nemi taimako wurin saboda makarantar nan fa neman taimako ne ba wuta ga feeding ga kuma wannan abubuwan da ke faruwa a gaskiya sai ce gaskiya kan ya kamata sai ce yanzu abin da zai faru zai shirya da secretary na PTA a duba a ga yadda za mu rubuta wasiƙoƙi zuwa ga ma'aikata kamar na su lafiya su NDLEA su primary health care sai na nema numban shi executive director
to kafin ku kai ga yin wasiƙo ba ku je kun yi ƙarar wannan abin ba
a'a shi ya hana mu cewa kada mu je mu gaya ma police ai mun so ba mu masa bayani nan mu je DM police station na kuje mu je mu ba da complaint to yayi hidde ya ba mu tsoro haka rina mana cewa kada mu je ga police ke sa muka hakuri muka danna zuciyar mu ɗan uwa ma sun ta mana fata yaya haka abu zai faru ba mu je mun yi complaint ba
sai kuka dauki Imran kuka kai shi asibiti kawai
eh rana washe garin da yake mun kai shi asibiti sai aka ci gaba aka duba shi aka tabbatar cewa gashi fa duburan shi ma duk jazir gashi na a bude sai aka tabbatar likitan su duba suka ce gaskiya wannan yaron nan ga yadda bayanin yaron nan ya fada ga abubuwan nan gaskiya yaron nan an duwadi da shi ne
to da aka bincika cewa an yi da shi sai aka yaya a cikin asibiti ko an ajiye shi a asibiti ne an masa aiki ne mai aka yi
a'a daga farko Imran baya bacci da kyau a gida da ya dawo sai shi dan Allah duka a zo a kwana daki daya da shi sai ya ci ka da kashe wuta da dare ya tai kuka kukan dare da firgici ko kafanka ko zanni ne sai ta tashi sai ya tashi da gudu sai kusan buga kanshi a banku sai ka kama shi to mu haka muka ta fama da shi da wannan abin bayan nan ya fito suka kara ganewa okay wato yaron nan fa akwai abun da ya gani ne da ya ja haka sai aka mana bayani cewa dole ne a taimaka mishi to ta hakan muka hada da wannan don an babba mu magunguna mu dinga ba shi to da zamu mu so mu ganshi mu kai shi a masa aiki da wuri amma sai aka mana bayani saboda ya samu post traumatic stress disorder wato kaman tsoro da yawa yawa so mu ji da ba shi lafiyan wannan tukunna saboda ina za a iya duba yaro a masa aiki a wannan halin dole ne sai an tattara shi wuri daya
hankalin ya dawo jikin shi
hankali ya samu sauki to hakan amma yayin ta zaman ruwan gishiri mun an ta mana bayanin an ta bashi antibiotics duka har aiki hakurin shi ma an yi masa saboda an ashe bugatun da aka yi ta yin nan da bai cin abinci a ta bashi paracetamol likita suka ce ba damuwa mu ta bashi paracetamol da zazzabi da yamma da na gaji na bashi wani antibiotics yana sha bayan kwana uku muka jin ga likitan hakuri sai gashi an ga iwa ya taru a saman kashin nan sun da aka cire hakuri don ji dadin warkewa da
to lokaci ya kwace mana sabili da haka zamu dasa aya anan sai mako mai zuwa ku ji inda aka kwana kan wannan batu kafin nan a madadin Dr. Hannatu Ayuba mahaifiyar yaron da ake zargin cin zarafinsa a makarantar gwamnati ta Kurame da ke Kuje Abuja da kuma wakiliyarmu Madina Dauda da ta mana hira da ita sai kuma Kibahiro Dododo daidai da sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
kai mata su ne duniya su ne dadin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komai dan su